أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يوم وابرك مدهتوا أولا يمشي من البركة ودى مكزونا دومين شيء قبل كراتم ونتاريه صحابا من الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wannan shine zaman mu na 10 a cikin wannan darasi kuma har yanzu dai muna cikin tarihin khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam na uku wato sarkin mu'minai Usman dan Affana idar Allah saba da gari shi
amin
yau muna ranar 8 ga watan Sha'ban shekara ta 1443 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wanzu dai da 11 ga watan Maris na shekara ta 2022 miladiya. Sayyidina Usman radiyallahu anhu kamar yadda ya bayyana a baya yana daga cikin yardaddun Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi a cikin sahabban da yake yawan yaban su. Misali yana daga falalarsa Ridwanu Allah ta'ala alaihi a cewa hadisin da Anas dan Maliku idan Allah ta mada gari shi ya ruwaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace arhamu ummati Abu Bakr wanda yafi dukkan al'umma ta tausayi shine Abu Bakr wa ashaddu hafi dinillahi Umar wanda yafi dukkan al'umma ta tsanani tsananin riko a cikin addinin Allah shine Sayyidina Umar wa asdaquha haya'an Usman wanda yafi dukkan al'umma ta gaskiyar kunya shine Usman dan Affan وعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل وندي فدكان امتا سنن حلال ده حرام شينه معاذ بن جبل واقراها لكتاب الله ابي وندي فدكان امتا قراتو على كتاب الله وندي فكوا غننتا غنغران اشكن القران شينه ابي بن كعب وعلمها بالفرائض زيد بن ثابت wanda yafi dukkan al'umma ta sanin ilimin gado shine Zaid dan Sabit wa li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al'umma Abu Ubayd ibn al-Jarrah ichi kowace al'umma tana da amini wato amintaccen ta amma amintaccen wannan al'umman shine Abu Ubayd ibn al-Jarrah hadisi ne ingantacce Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin Sunan Nasa a cikin babu manaqib aliyin juz'i na 5 shafi na 664 zuwa na 665 hadisi mai lamba 3790 kuma ya ce hadisi ne ingantacce kuma mai kyawun isnadi haka nan ibnu majah ya fitar da wannan hadisin a cikin al-muqaddima juz'i na 1 shafi na 55 hadisi na 154 kuma na 155 Imam Ahmad dan Hanbali ya kawo shi a cikin musnadinsa juz'i na 3 shafi na 3 kuma ya ce hadisin nan ingantacce ne Khatimatul Huffaz wato Jalaluddin Suyuti shi ma ya inganta wannan hadisin a cikin Jami'us Saghir nasa to kaga wannan hadisin yana nuni ga falalan waɗannan sahabban da aka ambata musamman ma wanda muke magana a kan shi Sayyidina Usman dan Affan ya kai saboda tsananin kunyarsa hatta mala'ikun Allah suna jin kunyar shi hadisi ya zo daga nana Aisha da Allah ta mu da gare ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya kasance yana kishingide a cikin daki na alhali kafarsa tana bude kamar wajen kaburinsa haka bai rufe ba sai Abubakar ya yi sallama ya nemi izinin shigowa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini ya shigo kuma bai canza ba daga halin da yake ciki yazo suka zancan suka gama can sai ga Umaru shi ma ya nemi izinin shigowa aka yi masa izini ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam bai rufe kafatarsa ba can sai ga Usman yayi sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya zauna ya gyara tufafin dake jikin sa nana Aisha radiyallahu anha tace sai na tambaye shi nace ya rasulullahi Abubakar ya shigo baka tashi ka gyara kafarka ba haka nan Umar ma ya shigo baka tashi ka gyara kafarka ba amma ga Usman ya shigo dan ga ka tashi ka daidaita zaman ka ka gyara kafarka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ala astahayi min rajulin tastahayi minhu almalaika shin bana jin nauyin mutumin da mala'ikun Allah ma suke jin nauyin shi ma hadisi ne ingantacce Imam Muslim ya kawo shi a cikin littafin sa na sahihu a kitabu fadailis sahaba hadisi mai lamba 2401 yana daga darajojin sayyidina Usman radiyallahu anhu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa a madadin hannun Usman abin da ya faru kamar yadda sayyidina Anas bin Malik radiyallahu anhu ya rawaito yace lokacin da aka je sulhun Hudaybiya wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi domin yin umra a garin Makka kafirai suka hana shi shiga to a lokacin sai ya tura sayyidina Usman radiyallahu anhu cewa ya shiga ya je shi ya zama dan aiki tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kafiran Makka da sayyidina Usman ya je to sai kafiran suka zaunar da shi suka ce ya zauna sai sun gama shawarwari to wannan zaman da yayi sai zamto ya dade da haka a lokacin nan sai shedan ya kawo wani rudani sai mutane suka fara ji cewa wai an ai kafirai sun kashe sayyidina Usman to sai hankali ya tashi to a lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to sahabbai su zo su sake in cappa da shi sai suka yi mubaya'a suka yi cappa da shi wanda ake kiranta bai'atul ridwan wato cappan nan wacce Allah subhanahu wata'ala ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajarati Allah ya ce ya yarda da su saboda wannan cappar da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi Usmanu baya nan a lokacin bayan an gama cappar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko hannunsa na dama hannunsa na hagu ya dora akan na dama ya ce wannan na Usmanu ne ya ce hadha li Usmana wa inna Usmana fi hajati llahi wa hajati rasulihi ya ce wannan na dora shi ne domin Usman ya tafi wajen biyan bukatar Allah da manzansa to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hannunsa wakilin hannunsa na Usmanu radiyallahu anhu sai na Anas ya ce sai zamto hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi dukkan hannun kowa duk waɗanda suka zuke cafan nan gaba da gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam to babu wanda har darajar hannun shi ta kai kamar hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya wakilci sayyidina Usman da shi wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma ya ce hadisi ne ingantacce kuma mai kyakkyawan isnadi to kaga wannan yana nuna daraja ta sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu haka nan ko wani mutum ana kiran shi Abdullahi bin Sa'd bin Abi Sarahin dan uwan sayyidina Usman ne sun sha nono daya dan uwan shi ne na shayarwa haka ba dan uwa na tsatso ba to sai zanto wannan Abdullahi dan Abu Sarahin ya musulunta ya zo garin Makka ya zo garin Madina ya zauna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam har ma an amince da shi yana daga cikin kutabul wahayi wato masu rubuta wahayi shikenan ana nan sai kafirai suka rude shi kawai shikenan sai ya rida ya koma garin Makka sai je yake yin abubuwa haka yana faɗar maganganu marasa daɗi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma musulunci da alqur'ani ma yana faɗar wasu abubuwa haka marasa daɗi kasancewar yayi wannan abun danar da aka fito aka taho yaƙi don buɗe garin Makka wato a shekara ta 8 kenan Amr Fatahi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga wasu mutane ya ce wa'annan mutanen in an gansu duk inda aka gansu kar a kashe su sai kirga wasu kuma wajen mutum 13 yace wa'annan su kuma ko a ɗakin Ka'aba aka gansu a kashe su ko a cikin harami aka gansu a kashe su kai ko da sun yi sun makalkale a jikin rigar ɗakin Ka'aba a kamo su a yago su a kashe su to a cikin har da shi wannan Abdullahi dan Sa'ad dan Abu Sarahin dama da yake yana da kusanci da sayyidina Usman sai je ya nemi ceto a wajen sayyidina Usman sayyidina Usman radiyallahu anhu sai ya riko shi ya kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaunar da shi sayyidina Usman yace ya rasulullahi ka karbi mubayar Abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daga kai ya kalle shi ya kauda kai sai da ya haka hasso uku to bayan nan ne sannan sai ya karbi chappata shi ya karbi mubayar tashi ya kuma fadi kalmar shahada shikenan ya zama musulmi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabban shi yanzu shin a cikin ku ba za a samu wani mutum mai saurin ganewa ba wanda zai miƙi zuwa kan wannan mutumin ya kashe shi da kuka ga na ki miƙa mar hannu na dan yin mubaya'a da shi ada ta nukun kashe shi yanzu ce ya rasulullahi ai ba musan haka kake nufi ba ina ma da kai mana ishara koda da idanunka ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu la yanbaghi li nabiyyin an yakuna lahu kha'inatu ayun ai bai kamata ba ga wani annabi ya zanto yana iya yin ha'inci da idanunsa ba zai iya kikimta ido ko wani yanayi haka ya nuna masa ishara game da wani abu sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ma daraja ce da kuma mutunci na shi sayyidina Usmanu radiyallahu anhu shi yasa har aka karbi shi wannan bawan Allah ba tare da an yi mishi komai ba amma ba dan haka ba laifin da ya aikata ya kai da tuntuni an sare mar kai sayyidina Usmanu zunnurain radwanullahi alaihi ya kasance mai matukar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yanayin halayyarsa da mu'amalolinsa sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu an rawaito daga gare shi yana cewa da ruqayyar irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo zuwa gare ni shikenan sai na tsaya na gyara mishi kansa na tattaje mishi kansa sai yake ce min kai bata jidina Aba Abdullah yaya kike sami mijinki Abu Abdullah wato Usman yaya kike ganin halayensa sai da ruqayya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tace ka khairur rijal halayensa na kirki ne kamar dai mafifitan mazaji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata akrimi fa innahu min ashbahi ashabi bi khuluqan ki girmama shi ki zauna da shi lafiya ki mutunta shi domin shi yana daga cikin mafiya koyi da halayena a cikin sahabbaina haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa yarsa matar sayyidina Usman wannan hadisi Imam Ahmad ya ruwaito shi a cikin Fadailus Sahaba juz'i na 1 shafi na 510 zuwa na 514 abin Imam al-Hakim a cikin Mustadraku ya ruwaito shi a cikin juz'i na 4 shafi na 84 hadanan Imam Tabarani ma ya kawo shi a cikin littafinsa shine hadisi na 32829 a cikin juz'i na 11 shafi na 590 ya dai daga cikin darajoji na sayyidina Usman radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa lalle ai biyayya gare shi kuma lalle a taimake shi idan fitina ta afku wato Abu sayyidina Usmanu kuma ai biyayya gare shi a taimake shi a yanayin faruwar fitina kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffata shi da cewa shi amana ne kuma shi mai amana ne haira yau Abu Hurairah radiyallahu anhu ya nemi izinin sayyidina Usman radiyallahu anhu a lokacin da munafikai suka kewaye gidan shi din sa su samu damar da su shiga su kashe shi sai na Abu Hurairah radiyallahu anhu sai nemi izinin sayyidina Usman cewa zai je ya magana da su shikenan sayyidina Usman ya mishi izini sai ya tsaya a gaban su yayi kirari ga Ubangiji yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce wa munafikan hakika na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa za ku haɗu da fitintunu a bayana da kuma saɓani sai wani mutum daga cikin mutane ya tambaye shi to yaya za mu yi ya ma'aikin Allah wa za mu riƙa a lokacin wannan saɓanin da fitintunun sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu fa alaikum bil amini wa ashabihi ku yi riƙo da wannan amintaccen nan da kuma sahabbansa wato waɗanda suke tare da shi sai ya ishara zuwa ga sayyidina Usman annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana nuna sayyidina Usman cewa shi ne amintacce a yi riƙo da shi da kuma waɗanda ke tare da shi wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi akan Ibn Kasir ya fada cikin al-Bidayah wa Nihaya cewa isnadin hadisin ingantacce ne an duba al-Bidayah wa Nihaya juz'i na 7 shafi na 220 za a ga hadisin Abu Murrat al-Bahazi shi ma yace wata rana muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata hanya daga cikin hanyoyin Madina sai yace yaya za ku yi idan fitina ta afku fitinan nan da za ta watsu a cikin garuruwa a bayan ƙasa kamar yadda gashin tinkiya ko kuma gashin saniya yake watsuwa sai waɗanda ke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen suka ce me za mu yi koya ma aikin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum haza wa ashabu lalle ne ku kula ku yi riko da wannan dinnan da kuma wadanda ke tare da shi kuma ku yi biyayya gare shi da wadanda ke tare da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam mai ruwayar hadisin ya ce sai na yi sauri har sai da na gaji sai na riski wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke nunawa din sai na ce wannan kake nufi ya ma'aikin Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kware ku shi nake nufi yace da na duba sai na ga Usmanu dan Affan ne kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara da cewa ayi riko da shi sai na Usmanu radiyallahu anhu ubangiji ya kebance shi da zuzzurfan hakuri a lokacin faruwar fitina Nana Aisha da Allah ta madan gare ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace musu ku kira min wani daga cikin sahabbaina Nana Aisha sai ta ce na tambaye shi nace Abubakar kake nufi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sai ce ko Umaru za a kira maka sai yace a sai ce ko ku dan baffanka Ali dan Abu Talib Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace mata a sai ce mishi ko Usmanu kake nufi sai yace eh yayin da Usmanu ya zo sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun in bar wajen in matsa daga gun to bayan na matsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da shi suka yi sirri suna magana ƙasa-ƙasa launin Usman din yana canzawa wato launin fuskar shi yana canzawa alamar kamar ya shiga cikin damuwa ba a san me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mishi ba a lokacin amma yayin da yawmud dar tai wato lokacin da munafikai suka kewaye gidan shi suna so su shiga su shahadantar da shi sai muka ce ya amiral mu'minin in ji wani sahabi kenan Abu Sahla yace sai muka ce ya sarkin mu'minai kai mana izini mana mu fito mu yaƙe su kai ma ka yaƙe su sai sayyidina Usman yace a hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi min wani alƙawari kuma nayi masa alƙawari ba zan kuma saba ba nayi masa alƙawari cewa ni zan yi haƙuri dan haƙurtar da raina akan duk abin da zai same ni Qais bin Abi Hazim yace sahabai sun kasance suna tunanin cewa wannan sirrin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sirrin Usmanu game da zuwan wannan ranan ne shi ma wannan hadisin dai ingantacce ne Ibn Majah ya kawo shi a cikin muqaddimarsa babu fadli Usman juz'i na 1 shafi na 42 hadisi mai lamba 113 haka nan ya zo a cikin musnadin Ahmad dan Hanbali juz'i na 1 shafi na 58 haka nan Ibn Abi Asim shi ma ya rawaito shi a cikin As-Sunna shafi na 114 haka nan an rawaito daga Ka'ab bin Ujrata radiyallahu anhu yana cewa na kasance wata rana a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambatar wata fitina da za ta faru yana cewa ba daddadewa ba za ta faru sai ga wani mutum ya zo wucewa a lokacin nan ya rufe kanshi shi mutumin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna mutumin yana cewa haza yawma idin alal huda wannan mutumin a wannan ranar fitinar a lokacin fitinar zai kasance akan shari'a yake sai na ka abu dan ujrata yace sai na miƙe naje na rike mutum na rike dantsan mutum ina duba sai naga ashe Usmanu ne sai na jiye wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam nace wannan kake nufi ya rasulullahi sai ya ce min eh shi nake nufi to ga wannan duka abubuwa ne dake nuna darajojin sayyidina Usman radiyallahu anhu shi ma wannan hadisin ha idayo ingantacce ne Ibn Majah ya ruwaito shi haka nan Imam al-Haythami ya kawo shi a cikin Majmu' al-Zawa'idi haka nan malamai dai da dama sun ruwaito shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari dama cewa munafikai ne za su nemi kashe shi hadisi daga Nana Aisha radiyallahu anha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Usman in wallaka Allah hadha al-amra yawman fara dakal munafiquna an takhla'a qamisaka alladhi qammasaka Allah wa la takhla'ahu ya kai Usman idan ubangiji ya jibanta maka wannan al'amarin nan na khalifanci sannan sai munafikai suka nufe ka cewa ka cire rigar da Allah ya sanya maka to kada ka cire ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ga mishi wannan hasan uku Imam Tirmidhi ya kawo wannan hadisin a cikin sunan nasu juzu'i na uku shafi na 160 kuma ya ce wannan hadisin isnadin shi mai kyau ne Ibn Majah ya kawo shi a cikin muqaddimarsa babu fadli Usman juzu'i na 1 shafi na 41 hadisi mai lamba 112 haka nan Imam al-Haytham ya kawo shi a cikin Majmu' al-Zawa'idi juzu'i na 9 shafi na 90 kuma muhaqqiqin littafin fadail as-sahaba shi ma ya tabbatar da ingancin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari game da cewa dama wa'annan shugabannin kashe su za a yi za a shahadantar da su حديث يزور غاسنا خذ فتح بن اليمان رضي الله عنه يجي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا قيا منا والذي نفسي بيدي لا تقوم الساعة حتى تقتلوا إمامكم وتجتلجوا أسيافكم ويرس دنياكم شراركم النبي صلى الله عليه وسلم يجي مسو نارن قادة وبنجي جند نمفاشنا كي قرقشين يكونسا القيامة بلات القيامة حرسي كون كشي jagoranku kuma kiga sai kun zari ta kubbanku kuma sai mafi asharrin cikin ku sun gaje duniyar ku to hakan ne ko gashi nan ya faru yana ma faruwa wasu daga cikin masu fasara alqurani daga magabata sun yi nuni zuwa ga wasu ayoyi da ke nuna darajojin sayyidina Usman cewa wannan ayoyin sun sauka ne dan bayyanar da darajojin sayyidina Usman dire dai cewa kuma da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ganin cewa ayoyin za a iya daukar su cewa sun sauka ne suna nufin kowa da kowa ma daga cikin waɗannan ayoyin akwai ayar da ubangiji ke cewa alladheena yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yu'minuna ma anfaqu mallan wala azam lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun Allah ya sifata wasu bayin sai ya ce sune waɗannan da ke ciyar da dukiyoyin su Allah ya sabata wasu bayin sai ce sune waɗanda ke ciyar da dukiyoyin su cikin tafarkin Allah sannan ba sa bibiyar abin da suka riga suka ciyar ta hanyar gori ko cutarwa ga waɗanda suka ba waɗin Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladadakin su a wajen ubangijin su kuma babu sauran wani tsoro gare su a ran alkiyama kuma su ba za su yi bakin ciki ba Abdullahi dan Umar ya dara zama da gare shi yace a cikin ayan nan da Allah ke cewa amman huwa qanituna na Allah da sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmat rabbi Allah yana yaban wani bawa na shi ce shin wanda ya kasance qanitan wato mai yawan sallar dare ana al-layli a cikin tsakkin dare ya zaro lahirata yana mai dogaran lahirarsa wayar jura rahmatar rabbi kuma yana kwadayin rahamar ubangijinsa to Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yace wannan ana nufin sayyidina Usman ne yace wannan aya ta sauka ne game da sayyidina Usman haka nan Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma shi ma ya faɗa cikin ayan nan da Allah ya cewa har yasuwi huwa wa man ya'mur bil adli wa huwa ala siratin mustaqim Allah ya yi misali da wani sai ya ce to shin yanzu wannan zai daidai shin wannan zai yi daidai da wanda yake umarni da yin adalci kuma yake kan tafarki madaidaici Abdullahi dan Abbas sai ya ce wannan wanda ke yin umarni da adalci din kuma yana kan tafarki madaidaici shine Usman haka nan an rawaito daga sayyidina Ali radiyallahu anhu yana cewa ayan nan da Allah ke cewa innal ladina sabaqat lahum minal husna ulaika anha mubadun Allah ya bayanin wuta da yadda zafinta da tururinta da koginta yake ko kuma wadanda aljanna ta tabbata gare su daga gum ji Allah ulaika anha mubadun to wadannan su ababan nesantawa ne daga wuta sai na Ali radiyallahu anhu yace wannan Usman ake nufi hadisin yana nan a cikin Ar-Riyadun Nadra shafi na 500 da kuma Al-Bidaya wa Nihaya juz'i na 7 shafi na 225 kaga wannan duka wayannan duka hadisan nan duka wato suna bayani ne akan darajojin sayyidina Usman dan Affan sahabai radhiyallahu anhum gaba ɗayan sun ijma'i akan cewa sayyidina Usman ya tattara siffofi na falala da fifiko ga kuma ilimi da aiki da ilimin ya daga cikin siffofinsa waɗanda ya shahara da su yawan tsoron Allah sayyidina Usman yana da wani bawa nasa wata rana yana ƙoƙarin yi masa faɗa sai ya riƙe kunnensa haka ya ja da shi kenan bayan ya gama kuma sai tausayi ya kama shi sai yake cewa bawan nasa ayyuka ni na riƙe kunnenka ɗazu to yanzu abin da nake so da kai ka riƙe nawa kunnen ka ja da ya riƙe ɗin bai ja ba sai sayyidina Usman ya ce masa ka riƙe da ƙarfi ka ja sosai ya riƙe da ƙarfi ɗin ko ya ja sai sayyidina Usman ya ce ya habbaza isasun fid dunya la isasu fil akhirah yace madalla da wannan ramuku da kai tun a nan duniya kaga mun je lahira ne da kai babu ramuku kenan ƙarfin imani ba da kaga bawansa ne in ya so a lokacin ma ya je ya sayar da shi shi kenan ba mai tambayar sa me yasa ya sayar da shi da lokacin nan in dai bawa naka ne in kashe shi ma kai sai dai kawai shari'a ta ladabtar da kai amma ba za a kashe ka ba ba a kashe ɗa saboda ya kashe bawa sai na Usman duk da wannan darajar tashi da fifiko nashi da falalarsa a rufe daga gari shi na cewa law anni bainal jannati wan nari la adri ila ayatihima yu'maru bi lakhtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayatihima asir idan da a ce zan gani tsakanin aljanna da wuta alhali kuma ban san ina za a kai ni ba cikin bin ko aljannar ko wutar da na zaɓi ina ma Allah ya maida ni in zama ƙasa tun kafin in san zuwa wace zan je wutar zan je ko aljannar to Allah ya maida ni in zama ƙasa kafin ma in san ina zan je kaga fa saboda tsoro ya daga cikin halayensa ya kasance duk lokacin da ya ga kabari yakan fashe da kuka yayi ta kuka yayi ta kuka zaka tambaye shi dalili sai ya ce ai hakika na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi kabari duk inda ka ganshi to ɗayan biyu ne ko dai ya zamto dausayi ne daga cikin dausayoyin aljanna ko kuma ya zama wuta ce ko kuma ya zamto kududdufi ne ko ko zazzabo ne daga cikin kuzazzaban wutar jahannama yace sannan kuma shi kabari shine masauki na farko a cikin masaukan lahira idan cikin shi yayi kyau to abin da ke gaban shi yafi shi kyau idan cikin shi kuma yayi muni to abin da ke gaban shi yafi shi muni Allah ya kiyaye amin saboda wannan ne sai yasa sayyidina Usman duk sanda ya ga kabari sai ya zubda hawaye lokacin da munafikai suka kewaye gidansa sai yake tambaye su me kuke nema ne me kuke nufi da ni sai suka ce muna so ne ka tube kanka daga halifancin nan sai na Usman sai ya ce ba zan tube rigar da Allah ya sanya min ba zan tube rigar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya min ba sai wani ya gaya mishi cewa in ba kai hakan ba kashe ka za su sai na Usman sai ya ce wallahi idan ku za ku kashe ni to lallai a bayana ba za su sake kashe wani ba wani wanda suke ki to ba za su sake kashe shi tare ba sai Allah ya watsa su to yayin da al'amari ya tsanani gare shi wala na wata juma'a ne kawai sai ya wayi gari da azumi ya wani da azumi yayin da rana ta daga sai na Usman sai yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min innaka tuftiru inda nan laila a daren nan ya kai Usman dama da rana ne ya ganshi yace to idan dare yayi a gunmu zaka zo ka sha ruwa ya kai Usman kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mishi albashir kenan da cewa a ranar zai koma ga Allah to a ranar kuwa suka shahadantar da shi ya koma ga Allah radwanullahi alaihi wannan idan an duba cikin Riyadun Nadra shafi na 532 za a ga wannan haka nan idan mun dubi irin hudubobin sa radiyallahu anhu zamu ga irin yadda yake zuba maganganu gwalagwalan maganganu masu gwalagwalan ma'anoni a cikin karfafa zukata zuwa ga tsoron Allah daga cikin hudubarsa akwai ranar da yake cewa ya ku mutane ku tsoraci Allah ku kiyaye dokokinsa domin haƙiƙa kiyaye dokokin Allah da kuma jin tsoronsa ganima ce kuma haƙiƙa mafi kaifin hankali a cikin mutane shine wanda ya yi wa kansa hisabi sannan kuma ya addinantar da kansa wato ya aikata ayyuka irin wanda addini yake so sannan kuma ya yi aiki saboda tanadin abin da zai zo bayan mutuwa shine hisabi kenan sannan kuma ya tsawarwuri haske daga Allah domin haskaka kansa ko kuma domin haskaka duhun nan na kabari wato kuma mutum ya zamto ya tsawarwaci haske daga Allah domin haskaka duhun kabarinsa domin kyawun aikin mutum shine gurgurdan hasken kabarinsa yace bawa ya tsawarci ranar da Allah zai tashe shi ya zamto ya tashi a matsayin makahu alhali da yana gani a nan duniya duk mutumin da ya kasance ana gaya mar gaskiya a nan duniya ya ki karɓarta to a ran lahira ai makahu zai tashi a cikin hudubobinsa dai akwai wata hudaba da yake cewa ya kai dan adam kai sani cewa haƙiƙa mala'ikan mutuwa wanda Allah ya wakilta shi zuwa gare ka bai gushe ba kullum yana tsallake ka ne zuwa ga waninka yace to akwai rana kuma da wata rana zai tsallake waninka izo zuwa kanka tun ran da kake a nan duniya kullum abin da ke faruwa kenan ana nan wata rana kuma zai tsallake waninka zai tsawo zuwa gare ka kuma kai sani ya kai dan adam cewa kai idan baka hankaltu ka gyara kanka ba kuma baka tanadi wani abu don gyaran lahirarka ba to haƙiƙa babu waninka wanda zai gyara maka lahirarka kuma babu makawa gare ka daga saduwa da Ubangiji don haka kai ƙoƙari ka tanadar wa kanka arziki domin ranar gamuwa da Allah kada ka dogarar da ranka zuwa ga waninka wato kada ka wahal da zuciyarka wajen gyara duniyar waninka alhali kuma ga lahira tana jiran ka baka gidan duk komai domin ta ba a ƙarshen hudubarsa da yayi a cikin jama'a cewa yayi ya ku mutane ku sani Allah ya ba ku duniya ne domin ku nemi lahira da ita bai ba ku ita domin ku karkata zuwa gare ta ba haƙiƙa ita duniya fa mai ƙarewa ce lahira ita ce mai wanzuwa kada wannan abin da kuka samu na duniya mai ƙarewan nan ya sa ku yi girman kai ku ji kamar cewa ku ɗin wasu ne kada kuma wannan abin da kuka samu na duniya ya shagaltar da ku daga neman lahira wacce take matabbaciya lallai ne ku zaɓi abin da yake tabbatacce mai wanzuwa wato lahira kenan ku fifita shi akan abin da ke ƙarewa shine duniya domin haƙiƙa ita duniya mai yankewa ce idan ta yanke kuwa makoma yana ga Allah dole mutum ya koma ga Allah haka ku ji tsoron Allah domin tsoron Allah garkuwa ce daga azabarsa kuma tsani ne zuwa ga samun rahamarsa ku kiyaye wa Allah dukkan abin da baya so kuma ku lazumci cikin jama'a wato ma'ana kada mutum ya riƙa warewa cewa shi ne kaza wato mutum ya lazumci zama da sauran jama'a kada ku zamto ƙungiyoyi daban-daban dan sai jinyo ayan nan da Allah ke cewa wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa lahu baina qulubikum fa asbatum bi ni'mati ikhwana har zuwa kan wa ulaikum al-muflihun sai na Usman radiyallahu anhu ya kasance mutun ne shi mai yawan ibada ya kasance yakan karanta alqur'ani gaba ɗayan sa a cikin raka'a daya ido 60 din gaba daya a cikin raka'a guda an rawaito daga ibnu sirin yana cewa wata matar sai na Usman yayin da munafikai suka zo dan shahadantar da shi suka zo dan kashe shi bayan sun kashe shi sai take ce musu hakika kun kashe shi alhari shi mutum ne mai yawan raye dare baki ɗayan sa yana raye dare baki ɗayan sa ya karanta alqur'ani dukan sa a cikin raka'a guda ya kasance sai ya kwana bai yi bacci ba sannan kuma ya wuni da azumi wani sahabi ana ce mishi Abdulrahman Taimi yace to wata rana dare yayi sai yace a yau dai kam zuwa zan yi masallaci in kiyamul layl ba zan bacci ba yace yayin da na sallaci sallar asuba sai na samu wani waje haka na tsaya ina tsaya a wajen yace ina cikin tsayuwa sai ga wani mutum ya zo ya dora hannunsa akan kafada ta da nawaiga sai na ga ashe Usman dan Affan ne yana zuwa sai na ji ya fara bude sallah ya fara da umul qur'an wato fatiha sannan ya fara da suratul baqara ina jin shi har sai da sauki alqur'ani gaba ɗayan sa a cikin raka'a guda sannan sai ya ruku'u ya dago daga ruku'u ya tafi sujuda a haka ya idar da sallar yace hakika sayyidina Usman baya koshi da karatun alqur'ani dan da kansa yana cewa la tahhara qulubuna ma shabina min kalami rabbina yace da zukatan mu mu mutane da zukatan mu sun tsarkaka ai da ba za mu riga ji mun koshi da sauraron zancen ubangijin mu ba sayyidina Usman yana cewa hakika ni ina ki a ce ga wani rana wata rana ta zo ta wuce wacce ban karanta alqur'ani ba ban duba cikin musafi ba wato kamar abin da muke cewa ta kara kenan rawin hadisin yace wa ma mata Usman hatta kharaqa mushafahu sai na Usman bi bar duniya ba har sai da yayi yaga mushafin sa wato mushafin sa sai da yayi yagi saboda yawan kasra yawan takara saboda yawan takara sai da ya zanto mushafin sa alqur'ani da yake karanta din yayi yagi sai na Usman radiyallahu anhu ya kasance Allah ya hore mishi firasa da kuma karama wata rana wani mutum ya ga wata mata ajnabiya wato mai sanciya ta wuce sai ya bita da kallo yana ta kallanta ba jimawa kuma sai ya shigo cikin fadar sai na Usman ya zo ya zauna yana zaman shi ke da wuya sai na Usman yake cewa ayadkhulu ahadukum alayya wa fi ainihi asaru zina yace yanzu ɗayan ku ya shigo gare ni alhali ga gurbin zina ga alamar zina nan a fuskar shi sai na dama ta kama mutum ya tsorata yace a wahayin ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace shin wahayi aka saukar maka bayan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai na Usman sai yace mishi la a'a ba wahayi bane walakin qawlu haqqin wa firasatu sidqin sai dai furuci ne na gaskiya da kuma hangen nesa mai aiki da gaskiya ya daga cikin karamominsa cewa kamar yadda aka rawaito daga Imamu Nafi yace Jahjahul Gifari ɗaya daga cikin waɗanda suka shiga wajen kashe Sayyidina Usman shine wanda ya ɗauki sandan Sayyidina Usman ya karya shi da kafarsa to ana haka kuwa bai bar duniya ba sai da tsutsa ta cinye kafar tasa kafar da ya karya sandan Sayyidina Usman din bai bar duniya ba sai da tsutsa ta cinye shi da ranta ma tsutsa tana cin jikin shi Abu Qilaba yace na kasance tare da wasu mutane a kasar Sham sai na ji wani ihu na wani mutum yana cewa ya wailahun nar ya kai tona wuta yace sai na tashi zuwa ga mutumin ina zuwa kawai sai na ga wani mutum ne wanda hannayensa dama da hagu gaba daya an sassare su a yayyanke suke haka nan kafafunsa ma kowanne an yanyanke su sannan kuma ga idanun shi a makance ga shi nan kuma mutumin a kife yayi rubda ciki yana iyo sai tambaye shi bawan Allah me ya same ka mutumin sai ya ce wallahi na kasance cikin mutanen da suka shiga yawmud dar suka shiga cikin gidan sai na Usman suka kashe shi yayin da na kusanto zuwa gare shi zan kashe shi sai matar shi ta yi ihu sai na daga hannu na mareta a gaban sai na Usman Sayyidina Usman sai addu'a yace malaka me yasa ka maru matata qada Allahu yadayka warjulayka Allah ya yanyanke hannayenka da kafafunka wa ama aynayka kuma Allah ya makantar da idanunka wa arkhalaka an-nar Allah ya shigar da kai wuta mutum yace nan take sai naji wani abu kamar tsawa ya kama ni nan zuwa wani abu kamar tsawa ya fado mu sai na fita a guje na bar gidan ina fita ban dade ba kawai shikenan sai abin da ya same ni dinnan abu da kake gani dinnan sai ya same ni kawai sai naji gaba daya hannaye na biyu an sare su da kafafuna biyu duka a sassare yace gaba kuma gashi nan ido na shi ma ya makance ya tsiyaye wannan addu'ar ta sai na Usman ta afka kaina abu daya ne ya rage shine wuta Abu Kilaba ɗaya daga cikin manyan tabi'ai shine wanda wannan mutum yake zantar mar da magana yace da naji haka sai nace bu'udan laka wasu hukan nisanta daga rahamar Allah ta tabbata gare ka rashin rabon lahira ya tabbata gare ka tabewa kenan an rawaito daga Aliyu dan Zaid dan Jad'an yana cewa Sa'id dan Musayyab ya gaya mun yace dubi fuskar wancan mutumin ya nuna min wani mutum da na kalli mutumin sai naga fuskar ta shi ta yi baki irin sai na ce mishi kai subhanallahi na gani sai Sa'id dan Musayyab ya ce wannan mutum ya kasance kullum ya zauna bai da tadi sai zancen sai na Ali da sai na Usman ya zagi wannan kullum aikin shi kenan zagin su na kasance ina hana shi amma baya hanuwa wata rana inji Sa'id dan Musayyib wata rana sai nace Allahumma inna hadha yasubbu rajulaini qad sabaqa lahumma ma ta'lam yace ya Allah wannan mutum ya kasance yana zagi yana sakin harshe akan wasu mutane waɗanda abinda ka riga ka sani na alkhairi ya riga game da su Allahumma in kana yasqudu kama yaqulu fihima fa arini ayatan yace ya Allah in dai har abin da wannan mutum yake faɗa game da sayyidina Ali da sayyidina Usman wannan abin da yake faɗa matakan da yana janyowa azaba daga gare ka to Allah ka nuna min wata alama yace wa shi gari kawai sai naga fuskar mutumin ta koma ta zama baki kirin wayannan zan duka idan aka duba za ka gan su a cikin Ar-Riyadun Nadra shafi na 507 haka nan Imam Tirmidhi ya ruwaito wasu daga cikin wayannan abubuwan da na faɗa a cikin sanar nasa juz'i na hadisi na 3505 haka nan An-Nisa'i ma ya ruwaito shi a cikin Amrul Yawm wal Laila shafi na 304 shafi na 204 sayyidina Usman radiyallahu anhu yana daga cikin manyan halayensa cewa shi mutum ne mai matukar haƙuri da juriya yana koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin halayen da Allah ya umarce shi da shi Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innal ladzina tawallaw minkum yawma tilqal jam'ani innama sadallahum shaytanu ba'da ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum inna Allaha ghafurun halim da kuma inda Allah yake cewa wa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazan gharizal qalbi lam fadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin afwa da kuma sauƙaƙa wa mutane to yana daga cikin wannan afuwar tasa sai na Usman radiyallahu anhu a hakurin da yayi da munafikan da suka yi nufin kashi shi har da samu dama suka haura gidansa suka je suka shahadantar da shi wanda a lokacin nan yana da dama da zai iya hada runduna wanda za su yaƙi su amma bai yi hakan ba saboda me saboda kiyaye jinayen al'ummar musulmai wata ranar sai na Usman radiyallahu anhu ya sayi wani fili haka a gun wani mutum bayan sun yi alƙawarin kuɗin mutumin sai ya ki zuwa ya zo ya karɓi kuɗin kwana da kwanaki sai na Usman sai ya bi shi je ya haɗu da shi zai gice mishi ba mu Allah ka gaji yadda ni na nemi ka ban same ka ba ga kuɗinka sai mutumin ya ce ai cinikin da muka yi da kai ne duk wanda na haɗu da shi daga cikin mutane sai ya ce ai na sayar maka da arha ciniki yayi arha da yawa sai na Usman sai ya ce to wannan ne ya hana ka ka zo mu yi magana sai mutumin ya ce eh sai na Usman sai ya ce to yanzu dai ka zabi daya ko dai ka rike filinka ko gonarka ko kuma ka karbi wannan kuɗin da muka yi ciniki yace hakika na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah ya shigar da wani mutum aljanna wanda mutumin ya kasance mai sauki ne yayin saya da kuma yayin sayarwa haka nan yayin karɓar bashi ko yayin biyan bashi mutum ne shi mai saukin hali saboda haka ka zaɓi biyu da kake so haka za a yi haka nan wata ranar sayyidina Usman radiyallahu anhu akwai kofar da ya kasance yana shigowa masallaci taran ya shigo masallacin haka sai ya ji kofar ta yi matsi ashe wani mutum ne ya labe a jikin kofar sai na Usman radiyallahu anhu sai ya kama mutumin da hannunsa ya shigo da shi cikin masallaci sai ya ce wa mutumin ba mu Allah me kake yi a nan gun na ga wuka a hannunka sai mutumin ya ce ai ina so ne in kashe ka sai na Usman sai ya ce mishi subhanallahi me ya faru kake so ka kashe ni saboda me sai mutumin ya ce ai gwamnan ka ne da ka nada shi a Yemen gwamnan ka wanda ka tura shi Yemen shine ya zalunce ni sai na Usman sai ya ce to me yasa baka kawo karar shi zuwa gare ni ba sannan in ban maka adalci ba in yi so sai ka yi abin da zaka yi sai mutumin ya yi shiru sai na Usman sai ya ce wa mutanen da ke cikin masallacin ya kuke gani zan yi da wannan mutumin ya zo ce ai ya amiral mu'minina wannan makiyinka ne abokin gaba ne Allah ya baka iko a kan shi kawai ka kashe shi sai na Usman sai ya ce a bawa ne wanda ya himmantu zai aikata wani zunubi sai Allah ya kame hannayensa daga gare ni Allah ya kiyaye ni daga sharminsa sai ya juya wajen mutumin ya ce malam ka je ka kawo wani mutum wanda zai lamunce maka zai tsaya maka ka ɗauki alƙawari cewa ba za ka sake shigowa garin Madina ba matuƙar ni ne amirul mu'minina ba za ka ƙara shigowa garin Madina ba mutumin sai ya je ya zo da wani mutum daga cikin ƙabilarsa ya ɗauki alƙawari a gaban mutumin cewa ba zai sake shigowa garin Madina ba matuƙar sayyidina Usman yana amirul mu'minina ya ɗauki wannan alƙawarin shi kenan sai na Usman sai ya saki shi to kaga yanzu a ce kana kamar shugaban ƙasa ka kama mutum da bindiga ya zo zai harbe ka kuma ya faɗa da bakin sa ya zo ne don ya kashe ka aga ai lallai kan sai na Usman radiyallahu anhu duk da yana halifan musulunci bai gushe ba wajen sadar da zumunci tsakanin shi da ƴan uwansa da kuma girmama sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi mutum ne mai yawan kyauta da karamci wata rana sai na Talha radiyallahu anhu ya karɓi wani bashi a gunsa bashin fa dirhami 50,000 ne ya karɓi bashin dirhami 50,000 daga wajensa dirhami 50,000 yanzu zai kai kamar nawa kenan dirhami 1,000 dai gini take da miliyan 10 saboda kowane dirhami ɗaya yanzu naira 10,000 ne aƙalla kenan saboda dirhami 3 ne yake isa sadaki kaga dirhami 1,000 zai zama daidai yake da miliyan 10 kenan dirhami 1,000 to dirhami 50,000 miliyan 10,050 aga miliyan 10,050 nawa kenan miliyan 500 kenan to wata rana sai suka hadu sai sirna Talha din yake ce mishi ya kai Usmanu kudin nan da na karba daga gare ka na same shi kudin da na ara daga gare ka ka turo wani ya karba maka saboda ka san kudi ne a sannan din na karfi na karafuna ne azurfa ne da zinari da kudin yana da nauyi sai ka turo wani wanda zai zo ya karba maka sai na Usman sai ya ce ai ni sun san da na baka ai na riga na bar maka a kyauta na baka ba bashi bane shikenan ya bar mara kaga karamci haka nan yana daga kyautar shi da karamcin shi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata rijiya da ake kiranta bi'ru rumata to ta kasance duk cikin garin Madina babu rijiyar da ta kai ta dadi amma da yake wani bai yahudi ne mai rijiyar babu wanda ya isa ya sha daga ruwan rijiyar sai ya biya ko kofi ɗaya zaka sha sai ka biya in guga ɗaya ma zaka janyo sai ka biya to yanda al'amari yayi tsanani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai man hafara bi'ra rumata falahul janna wanda duk ya tona bi'ra ruma wato wanda ya saye ta ta zama tashi to na ba shi aljanna sai na Usman sai ya tafi domin neman wannan aljannar ya tafi wajen mai rijiyar wannan bai huda sai ya saye ta dirhami 35,000 a wata ruwayar kuma aka ce dirhami 20,000 ne amma da ya saya sai ya bata kawai fi sabilillahi ya ce da mawadaci da talaka da fakiri da miskini da ma'abocin tafarki kowa ya zo ya sha kyauta haka nan a zamanin halifancin sirna Umar radiyallahu anhu an yi wani fari mai tsanani wanda har ake kiran wannan shekarar Amur Ramada saboda tsananin fari ga rashin kuɗi ga rashin abinci ga kuma rashin ruwa mutane suka zo wajen sayarna Umar radiyallahu anhu suka koka mishi halin da ake ciki sayarna Umar sai yake cewa ku yi haƙuri in Allah ya da a yau dinnan kafin rana ta faɗi Allah zai kawo muku mafita to hakan kuwa aka yi kafin rana ta faɗi sai ga labari ya iso cewa akwai wasu raƙuma ɗauke da kayan abinci an gansu sun taho kuma sun taho sun nufo garin Madina gari na wayewa wajen asuba sai ga sun fara zuwa sun iso raƙuman guda 1,000 ne kowanne kuma an mashi lautu ka san lautu ko lautun jaki ne an ce jaki 1,000 kowanne da lautu aka ga kaya lodin ya kai lodi ina akalla kowanne jaki zai ɗauki kamar 2,000 ko 3,000 to ban sana kuma raƙumi kaga raƙumi zai iya ɗaukar 3,000 ko 4,000 ko 5,000 saboda raƙumi kaga ya ninka jaki a ƙarfi da kuma ɗaukar wahala raƙuman nan guda 1,000 kowanne da buhunan abinci gaba ɗaya ashe na sayyidina Usman ne suka shigo suka jere a ƙofar gidansa bayinsa har sun fara sassaukewa kayan da sai ga manyan 'yan kasuwan garin Madina saboda suka ce ya kai Usmanu muna so ka sayar man da wannan kayan naka ya ce to ku gaya min na kuka saya ya suka ce to za mu baka kowane dirhami ɗaya za mu sai shi dirhami guda ma'ana idan miliyan 10 idan kayan naka miliyan 10 ne to za mu baka miliyan 20 sai ya ce a an saya fiye da haka sai ya ce to mun kara maka dirhami ɗaiɗai in miliyan 10 ka saya za mu baka miliyan 30 sai ya ce a an saya fiye da haka suna karawa dai har sai da suka ce ninki 3 ko 4 yana ce musu an saya fiye da haka sai suka tsaya suka ce ya kai Usmanu shin waye ya saya mun saya iya saya ka ce an saya fiye da haka kuma mu dai mu ne manyan 'yan kasuwan garin nan babu wani wanda ya fi mu dai a harkar kasuwanci a garin nan kuma ba mu ga wani wanda ya riga mu zuwa gunka don taya wannan kayan ba waye ya saya fiye da haka sai ce musu Allah ne ya saya Allah ya mun alƙawarin alhasanatu bi ashri amsaliha cewa zai bani ninki 10 ko kuma ninki 2 ko 3 kuka taya in kun ga za ku taya za ku kara akan yadda Allah ya saya to yace ai ba su ya ba yace to to shikenan yace to talakawan garin nan gaba dai kowa ya zo ya diba raquma dubu fa akai bayar ya bayar da lafton raquman nan guda dubu aka raba wa talakawan garin Madina ai ninki goma din shine mafi kankantar ninkin da Allah ke bayarwa ashin a cikin alqur'ani Allah yana cewa mutul mutul ladina yafquna ma rabbi sabillahi kama sali habatin amr sab'a sanabil misalin wadanda ke ciye da dukiyar su da dauka addinin Allah ko ko a cikin tabarkin Allah ine kamar kwaya ce aka shuka ta kwaya daya sai ta fidda zangarniya guda goma fi kulli sumbulatin mi'atu habba kowace zangarniya a samu kwaya 100 a jiki to kaga kai aikin lada kenan kwaya daya an samu lada 700 kuma duk da hakan ma sai Allah ya ce wallahu yudaifu liman yasha Allah yana ninninkawa fiye da haka ga wanda yake in niyyar mutum ta yi kyau zuciyar shi ta tsaftata zai iya samun kuma ninkin 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 fiye da haka to kaga wannan kadan kenan daga cikin kyauta da karamci irin na sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu da kan sayyidina Umar wata rana ya zo wata majalisa sai ga mutane suna zazzauna a cikin suna da sayyidina Usman dan Affan sai yake cewa ma akum rajulun law qasima imanuhu baina jundin min al-ajnadi lawasi'ahu yake cewa mutanen a cikin kudin nan tare da ku akwai wani mutum wanda za a raba imaninsa a tsakanin wasu runduna daga cikin rundunoni to da wannan imanin nashi sai ya yaroci su gaba daya saboda karfin imaninsa yana nufin sayyidina Usman dan Affan to da anan zamu tsaya a cikin wannan darasi na yau wannan shine darasin mu na 10 sai a darasi na 11 kuma insha Allah zamu karkare tarihin sayyidina Usman sannan daga nan kuma mu shiga cikin tarihin halifa na hudu shine sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu da fatan Allah ya kara dubin yaddarsa sayyidina Usman Allah ya bamu albarkar sayyidina Usman hakika kamar da kullum muke faɗa masu zagin sahabbai ko cin mutuncin sahabbai ko sakin harshe akan sahabbai tabbas wannan kuskure ne babba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin hadisi kudusi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya faɗa man adali waliyan faqad azaltu bil harb duk wanda ya cutar da waliyina to ina yi mishi sanarwa ina sanar da shi cewa ya fito mai yaƙi ni da shi wanda ya taɓa waliyin Allah Allah ya ce to ya fito su yaƙi shi da shi to akwai waliyan da suka kai kamar sabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani waliyin da ya kama kafar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam to ordinary waliyi ma idan ka taba shi ko ka cutar da shi da harshenka ko da idanka kowa da menene ka cutar da waliyin Allah to Allah yana sanar maka da yaki za ku fito na fito kai da Allah tun daga nan duniya ban ta kuma ranar lahira na'am ko baka san cewa wannan waliyi bane ai dama Allah ya boye abubuwa hudu a cikin abubuwa hudu Allah ya toye yardarsa a cikin ayyukan biyayya dan kada ka raina wani aikin bin Allah aikin lada kar ka raina wani aikin lada saboda Allah ya boye yardarsa a ciki kai wannan ka ciyar da miskini ka ba wa mabaraci ne ka kyauta wa iyalinka ne kai hakuri ne ga wanda ya munana maka kai sammakon zuwa masallaci ne an idan da sallah ka tsaya kai nafila ne kaga duk wayannan dai ayyuka ne na bin Allah biyayyar iyaye ne daukar nauyin jama'a ne tuwanan rijiya ne gina masallaci ne kasan duk dai ayyuka ne na bin Allah sai Allah ya koye yadda shi a ciki ba a ce maka ga kwaya ɗaya wanda iya shi kadai ne in ka yi shi za ka samu yaddar Allah ba kowanne ma za ka iya samun yaddar Allah su dalilinsa sannan sai kuma Allah ya boye fushinsa ko azabar shi a cikin ayyukan sabo shi sa aka ce ka nisanci ayyukan sabo din saboda kowanne aikin sako zai iya kai mutun zuwa ga wuta. To abu na uku shine Allah ya boye waliyansa a cikin bayinsa mu'mini. Saboda kada ka wulakanta wani mu'mini. Saboda zaka iya ganin mutumin da ka raina shi kana ganin kamar ba kowa bane. Yaran lahira kuma ga shi babban waliyi. Shi ma a nan duniya bai san waliyin bane shi. Allah sai Allah ya haramta maka wulakanta wani mu'mini. Musulmi koyaya yake saboda albarkacin musuluncin na kai hakuri da shi. Ku zauna lafiya da shi, ku rabu lafiya da shi. Ko da shi ke cutar ka in kai hakuri domin Allah, ana nan sai Allah ya mayar maka da abin da aka cuce ka din tun a nan duniya, sannan kuma ga babban sakamako a lahira. Shi kuma wanda ya cuce ka insha Allah tun a nan duniya, abin da ya cuce ka din sai Allah ya salwantar da shi daga hannunsa, ya zama shi ma kansa bai mura ba balantana kuma ya zama wani abu saboda wannan. Sannan kuma ga hisabi kuma yana jiransa. Su waliyan Allah suna nan a cikin kowanne irin al'umma. Matuƙar dai musulmai ne kuma da imani a jikinsu, to tabbas akwai waliyan Allah a cikin. To amma ba mu fa wani waliyi na Allah wanda ya kai kamar sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya ce in ka fitar da waliyinsa ka saurari yaki daga gare shi, to ina ga kuma sakin harshe da ake yi akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Lallai ne duk wanda kaga alamar yana nuna kiyayye shi, yana bayyana da kiyayya ga sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko mai kankantar abu in dai na laifi ne ya faɗa akan sahabi, to tabbas wannan koma wane ne ka nisanci shi. Wata rana wani mutum zai je aikin hajji, abokan shi kowa yana ba shi sako in ka je Madina ka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ina gaishe shi. To sai sarkin garin su ya kira shi, shi wannan mutumin, ya ce masa zan baka sako zuwa Madina. Shi sarkin ɗan shi'a ne, ya ce zan baka sako zuwa Madina amma kai mun rantsuwa cewa in baka isar da wannan sakon ba matarka ta saku. Tun ne yarsa yadda zai yi, sarkin ne ya matsa masa sai da yi wannan rantsuwar. Ya ce to in ka je ka ce in an je a ce yana gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan wai a gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi baya son Abubakar da Umar da Usman. Ka ji matsaurin idanu. Shi kuma wannan mutum ya riga ya yi rantsuwa akan zai faɗa. Da ya je Madina bayan ya yi gaisuwa, ya ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallam a makwancinsa, sai ya kasa faɗar wannan saƙon na wannan mutum, sai ya ji gaba ɗaya zazzaɓi ya rufe shi. Kasan yanayi na zazzaɓi kawai sai ya koma gefe cikin masallaci sai ya kwanta. A cikin wannan daren kawai sai ya mafarki, sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce mishi wane na ji gaisuwarka da kai kuma na karɓa, sannan kuma na ji gaisuwar da ka isar ta wane da wane da wane mutanen garinku, gaisuwar da sarkin garinku ma ya turo ka da ita. Ka ce mishi na ji, kuma za ka koma, ya ce za ka yi aikin hajji lafiya, kuma tabbas za ka koma gida lafiya, za ka isa gida ranar wata Litinin. In ka je ka zarce fadar wannan sarkin ka gaya mishi kafin Litinin ta zagayo shi kuma zai mutu, in ya mutu kuma zai wuce zuwa wutar jahannama. Shikenan bawan Allah ya je aikin hajjinsa ya koma gida lafiya. Mutumin wajen Khurasan ne, wajen Afghanistan, ya aikin hajjinsa lafiya ya koma gida, ran Litinin ɗin ku ya isa gida. Washe gari ya ado ya tafi kofar fada ya je samu sarki, ya ce ranka ya daɗe na isar da aikin ki, ka isar? Ya yi dariya ya buga kafa ya ce amma ni ma kuma an aiko ni wajenka. Ya ce me aka ce ka gaya min? Ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in gaya maka kafin rana ita yau za ka mutu, in ka mutu kuma za ka wuce kai tsaye zuwa wutar jahannama. Sai sarkin ya fushi, yanzu kamar ni za ka zo har gaba na ka gaya min wannan magana? Ya ce kuma kai ɗin waye? Ka gaya min magana ka ce in gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam magana ta rashin ladabi? Kuma kai ɗin waye da ba zan gaya maka saƙon Annabi ba? Shikenan wannan mutum yana ta dariya dai har Juma'a ta yi, sai sa aka kama mutumin da aka ɗaure. Ya ce idan har Litinin ta zo ta wuce ban mutu ba, za a ga yadda zan yi da kai.
Juma'a ya ji shi kalau. Asabar ya ji shi kalau. Ran Lahadi ya ji shi kalau. Malam Azhar na yi ran Lahadin. Sai wani mugun ciwon kai ya kama shi. Da kansa ya riga buga kansa. Ya riga buga kansa a jikin bango da haka ya mutu. Akwai wanda shi ma bai kai shekara 20 ba labarin. Shi ma tafiya zai yi zuwa aikin haji. Kowa yana cewa an kaje ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ina gaishe shi. Kawai shi ma budar bakin sa sai ya ce shi ba zai ce yana gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ba zai faɗa shi abin da yake so in an je a ce shi baya gaida Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaje wani shalladin. Shi ma abokin nasa da ya je ya isar da gaisuwar sauran sai ya yi shiru a kan na wannan. Shi ma dai irin abin da ya faru ne da wancan kawai sai ya yi farki a shi na an ba shi wuka. An zaro harshen abokin nasa aka ce yanke. Amma farkin iya kawai sai ya ga ya ɗauki wukan nan ya yanke harshen. Bayan ya yi aikin hajji ya dawo gida. Ana zuwa ana ce mar barka da zuwa sai ya gabi ga wannan abokin. Yake ta ina kowa ne? A ce a wane Allah sarki wani ai ya rasu. Ai bayan tafiyar ku da kwana kaza Allah ya masa rasuwa. Abin mamaki yana cikin ɗakinsa ɗaki aka kulle kawai aka wayi gari aka ga jini yana fitowa ta cikin ɗakinsa. Aka balle kofa shigar da za a yi kawai sai aka gan shi harshen shi ya zazzago amma an yanke harshen ga shi na a ƙasa kuma ga wuƙa a gun. Amma ba a san waye ya shiga ɗakin ya kashe shi ba. Kuma ga shi ta ciki akwai sakata. Shin sai yake cewa ai ina jin kamar ko ni na kashe shi. Kai ka kashe shi. Kai ka da aikin haji ya kai kashe shi ce ai da zan tafi. Ya bani sako. Wayan je in cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi wani dan wani baya gaida shi. Ai to da cikin dare ne mafarki a cikin garin Madina. An bani wuka an ce in yanke harshen wannan mutum. Kunji kunji abin da ya faru. Da ya faɗi ranar da ya mafarkin sai ta zama daidai da ranar da shi kuma wannan aka wayi gari a gan shi a cikin wannan halin. Shi yasa munanan ladabi ga bayin Allah bai da daɗi balantana musamman ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kiyaye mu daga tabewa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malail ala ila yawmiddin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli waqtin wa hin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.